wasanni a takaice.
Bari mu fara da gasar La Liga ta kasar Spain, inda karshen mako aka yi karon battar karfe tsakanin jigajigan club na kasar, wato Real Madrid da Barcelona, inda Real Madrid din ta sami galaba da ci 2-1. Karim Benzema ne ya soma jefawa Real Madrid kwallon farko a raga a minti na 6 da soma wasan, yayin da Lionel Messi ya farkewa Barcelona cin a minti na 16, amma cin a minti na 82 kuma Sergio Ramos ya saka wata kwallon ta 2 da ka a ragar Barcelona. Wannan dai shine karo na 2 jere da juna da Real Madrid din ke doke Barcelona a cikin mako daya. A gasar Premier ta Ingila kuma Tottenham ta doke Arsenal a wata fafatawa mai zafi da ci 2-1 a ƙarshen mako. Chelsea ko duk da yake ita ma ta doke West Ham da ci 1 mai ban haushi, ta koma ta 4 ne da maki 54. To sai dai Manchester United ta ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 71, bayan da a ƙarshen mako ta lallasa Norwich City da zinjirocin ci 4 da nema. To bari mu jin ra'ayoyin 'yan Najeriya akan nasarar da kungiyar Super Eagles ta Najeriya din ta yi jiya akan kasar Cote d'Ivoire a wasan quarter final na gasar cin kofin Africa a kasar Africa ta Kudu.
Sunana Muhammad Amin. Eh, kasan wasan da suka yi ran Lahadi da Cote d'Ivoire gaskiya sun ba kowa mamaki.
Sunana Abubakar Mesaje. To da farko gaskiya ga yanda muka ga kwallon 'yan Najeriya tsakanin su da Cote d'Ivoire, to yanzu gaskiya mun sa ran mu da za su yi nasara da cimma wannan gasa.
Sunana Adam Suleiman. Ita Najeriya wani lokaci a fara wasa kaga tana sako-sako da jiki, ƴan wasan kaman bayi suke ba, amma da zaran anka samu anka cimma wata matsaya ta nasara sai kaga abun yana dada hawa ne, yana ƙara gaba-gaba.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.